The Nigerian army has paid. Are paid in discharging their responsibilities of protecting the commuters.
Gwamnatin jihar Borno Fa Faisoba Bagana Umar Zulum kenan ke bayyana cewa jami'an sojin Najeriya sun gaza wajen kare lafiyar matafiya. A da ranar Juma'a ta gabata ne wasu da ake tantancewa mayakan Boko Haram ne suka shiga buntu sanye da kayan sarki da suka kafa shinge kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu inda suka dinga kai ma mutane da dama hari da ma kwashe wasu mata da maza da ma kananan yara da aka ce adadin su ya tsamma 35 wanda har yanzu babu su babu duriyansu.
It is also very annoying to note that these atrocities are being committed between Sakana and Auno, a distance of only 20 kilometers. Surprisingly, we have a brigade commander with his team in Sakana, commanding officer with his battalion in Auno, covering a distance of only 20 kilometers, and they are paid to protect the commuters.
Yace abun bakin ciki ne a ce ana irin wannan aika-aika tsakanin ƙauyen Jakana da Aulo wanda zakanin su bai wuce kilomita 20 ba. Kuma abun mamaki muna da brigade commander a Jakana tare da mutanensa, muna da kuma commanding officer a ƙauyen Aulo wanda tsakanin su kilomita 20 ne kawai, kuma ana biyan su ne don kare lafiyar mabiya waɗannan hanyoyi. Amma ba mu ga hakan ba, kuma maganan gaskiya ba mu ji daɗi ba.
The most important thing is that I left my Maiduguri this morning along this line. I couldn't see between Aulo to Jakana, single army personnel, neither a police personnel. They are busy collecting money in checkpoints.
Yace abu mafi muhimmanci shine na bar ma Maiduguri yau da safe, kuma akan wannan hanya na zuwa wannan kauye na Jakana ban ga jami'in soja ko da guda ɗaya ba, ko jami'in yan sanda. Suna nan kawai sun da kofa wajen karɓan kuɗi a wajen mabiya hanyar, suna kuma cin zarafin mabiya hanyar da ma mutanen da ke ƙauyuka.
Federal government and indeed the Nigerian army has to listen to the voice of the Nigerians.
Yace gwamnatin tarayya da jami'an sojan kasar dole ne su saurari al'umma da maido da zaman lafiya da lumana a Najeriya. Dubiyo motocin da aka kona wannan hanyar a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, ganin cewa akwai mutanen da suka samu suka tsere an dai an tafi da nasu, kamar yadda wannan malamin ya shaida manema labarai lokacin da aka tare su a wannan hanyar da kuma aka tafi da yar sa cikin sa yana ji yana gani.
The first motocin da suka tare da second one sai mu ne, sai muka juye moto sai wanda muka bar su baya din sai suka fara bude mana wuta. Direba ya gagara gudu sai ya shiga daji, sai muka bude buti muka fita ta wuri. To matan da suka shiki da yaran da suka shiki mun san ya ba muka guda daji sai haka muka shira a tsakani Mauno zuwa Zakana. Muna moto da yada yasa ita tai ta bude kofa wurin ta zauna wurin conductor ne ta bude kofa din ta gagara budewa ne, sai muka fita muka bata sai sun same ta. Na gudu na je daji ina kwance ina gani suka cire yata sai suka sa moton hilon su sai suka tafi. Muna fata gwamnati ya taimake mu da wannan abubuwa da ke faruwa, a sa kwazo da za sa security men.
Sai da hari zuwa wannan lokaci babu abin da jami'an tsaron suka ce game da wannan hari, musamman ma na irin waɗannan hare-hare da akan kai kwanakin nan a yan baya-baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.